بأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasi na 101 darasin mu na 101 da littafin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari kuma zamu karanta hadisi na 509 zuwa da 10 da sharhi akan su insha Allah. darasin mu na yau yana dauke da bayani akan cewar mara lafiya ciwo ya tsananta ba laifi bane a wajen Allah. mara lafiya ya ce ciwo ya tsananta, wannan maganar ba laifi bane a wajen Allah madaukaki. akan haka ne al-Imam al-Bukhari ya yi babi na 229 hal yakunu qawlul marid inni waji'un shikaya, shin cewar mara lafiya inni waji'un ne ina jin ciwo, cewar mara lafiya ne ina jin ciwo, shikayatun shin karar Allah ne? wannan maganar tasa kamar yana karan Allah subhanahu wa ta'ala kenan, wato yayi babin a matsayin tambaya. sai ya kawo hadisai guda biyu wadanda suke bada amsa. don mara lafiya ya ce cutarsa ta tsananta, wannan ba karar Allah madaukaki yake ba. amma yana da kyau mu gane akwai bambanci da cewar mara lafiya babu sauki. idan mara lafiya ya ce babu sauki, wannan kuskure ne, saboda ya saba mu cewar Allah madaukaki inna ma'al usri yusra, tare da kowane tsanani akwai sauki, akwai sassauci. saboda haka ba daidai bane mara lafiya ya ce babu sauki a ciwonsa, wannan ya saba ma ayar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. amma don mara lafiya ya ce yana jin ciwo, shine inni waji'un, wato ni mai jin ciwo ne, wato ina samun tsananta game da rashin lafiya na, fadin wannan ba kara bace ta Allah subhanahu wa ta'ala, babu laifi. ya bada hujja ta farko da hadisin 509 yace hadathana zakariya bin abi zakariya سنوس يحيى بن صالح البلخي سنما هيفنسا زكريا بن يحيى بن صالح البلخي قال حدثنا أبو أسامة سنوس حماد بن أسامة الكوفي عن هشام بن أروة يا كربو حديثنا هشام بن أروة عن أبيه شكما هشام يا كربو حديثنا ورمى هيفنسا شين أروة بن زبير بن العوام أروة بن زبير يباد الأباري عند أن الأباري نهى الإمام البخاري كسوي كفه جالشي قال أروة بن زبير يباد الأباري يتي دخلت أنا وعبد الله بن زبير دني دا عبد الله بن زبير منشغ على أسماء ورمى حيفي أرسو أروة بن زبير دا عبد الله بن زبير واني دا كني sun shiga wurin mahaifiyarsu, ita ce Asma'u bintu Abi Bakr, Allah ya kara mata yarda. sai yace qabla qatli abdullah bi ashri layalin, kafin a kashe wannansa, kafin a kashe wannansa shine abdullah ibn zubair da kwanaki 10. Kaga wannan ya nuna cewa kusa da mutuwar wannansa suka shiga wajen mahaifiyarsa. Wato labarin yana bukatan taba tarihi kadan domin ka gane dalilin da yasa Imam al-Bukhari yake kafa hujja da maganar mutanen wannan gida, saboda suna daga cikin manya waɗanda ake ba da misali da tarihi su daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma kafin ka fahimci kimar maganar tasu, dole sai ka gane waye Urwatu bin Zubair, waye Abdullah bin Zubair, wace ce mahaifiyarsu Asma'u bintu Abi Bakr as-Siddiq. Wato Urwatu bin Zubair da Abdullah bin Zubair dukansu yaran Az-Zubair bin al-Awwam. Az-Zubair bin al-Awwam yana da falala mai yawan gaske, wanda malamai suna ayyana muhimman darajar da ya samu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sashi kamar guda 7. Az-Zubair bin al-Awwam, na daya mahaifiyar Az-Zubair bin al-Awwam dinnan ita ce Safiya bintu Abdul Muttalib. Safiya bintu Abdul Muttalib babar manzon Allah ce, wato da ita da Abdullah mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam babansu daya. Saboda Abdul Muttalib yana da yara da yawa, akwai maza akwai mata, shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin ƴaƴan nasa mata akwai Safiya bintu Abdul Muttalib, illa dai ba mahaifiyarsu guda da mahaifiyar baban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ita Safiya da Hamza wato suna ciki daya, amma baban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun hada wato mahaifi ne da shi kawai, ba ta wajen mahaifiya ba. Ala kulli halin, kaga dai yana da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da dan babansa ne. Kamar yadda al-Imam Az-Zahabi ya faɗa cikin littafin Siyaru A'lam an-Nubala, mujallal Nabi Shafi na 270, yana bada labarin Safiya babar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato yar Abdul Muttalib, yace wa sahihu annahu ma aslama min ammatin nabi sallallahu alaihi wasallam siwaha. Duk babannin manzon Allah, babannin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato ƴan uwan mahaifin manzon Allah mata gaba ɗayan su, babu wacce ta karbi addinin musulunci sai dai Safiya mahaifiyar Az-Zubair bin al-Awwam din. Wannan yana littafin al-Imam Az-Zahabi, kana cewa wannan shine abin da yafi inganta min wahiya min al-Muhajirat al-Awwal, tana daga cikin waɗanda suka fara hijira don haka ta musulunta da dadewa, mahaifiyar Az-Zubair bin al-Awwam. Kuma hatta lokacin da aka yi hijira, lokacin da aka zo Madina, lokacin da aka yi yakin Uhud, aka kashe Hamza wanda shine kaninta, tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma ta samu damuwa saboda rasuwan wannan dan uwan nata, wa sabarat wa ihtasabat, ta yi hakuri, ta yi fatan ta samu ladan Allah subhanahu wa ta'ala. Inda Ibn al-Qayyim al-Jawziya shima yayi magana akan babbannin Annabi sallallahu alaihi wasallam da babanninsa, wato yaran Abdul Muttalib, yana Zadul Ma'ad a mujallal na farko shafin 101. Akan wannan, kaga wannan hujja ce mai karfi da take nuna Az-Zubair bin al-Awwam yana da daraja daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda yana da kusanci da manzon Allah, mahaifiyarsa da mahaifin Annabi babansu daya. Na biyu, ɗanwan Khadija, Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina ce mata Khadija bintu Khuwailid sayyidatu nisa'il alamin, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira jagoran matan duniya karkab. Khadija tana da ɗan uwa, wannan ɗan uwan shi ya haifi wato al-Awwam, don haka yasa ake cewa Az-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid. الزبير بن العوام بن الخويل don haka al-awwam dane na dan uwan khadija kaga kenan kamar yaro ne ma kusan da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dan wato wan matar manzon Allah kaga ta nan ma yana da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam fa lahu qaraba min jihatayn yana da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ta sashi biyu wanda yake nuna darajar sa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda ya kusanci manzon Allah babu shakka akwai falala da yake samu matukar musulmi ne kuma kasancewar ya musulun ta yana mahaifin Abdullah bin Zubair wato shine Az-Zubair bin Al-Awwam ya dade da musulunta domin ana cewa da shi da sayyiduna Ali da Talha bin Ubaidillah da Sa'd bin Abi Waqqas gaba ɗayan su a shekara guda suka musulunta da shi da sayyiduna Ali bin Abi Talib da Az-Zubair bin Al-Awwam wato Az-Zubair bin Al-Awwam da Talha bin Ubaidillah da Sa'd bin Abi Waqqas a shekara guda suka musulunta don haka in kana neman tarihin musuluntar Az-Zubair bin Al-Awwam to shekara guda ne musulunta da sayyiduna Ali bin Abi Talib me kake tamani game da darajar sa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan sune fa Allah yake kira as-sabiquna al-awwalun Allah da kansa ya yabe su a cikin alqur'ani yake cewa wadanda suka tsere mu kowa suka fara musulunta a tarihin musulunci Allah ya yabe su to idan ko za a kirga su babu makawa sai an sanya Az-Zubair bin Al-Awwam to wannan yasa yake da daraja kwarai wajen malaman sunna ana cewa ya'ani wulidu fi sanatin wahida wadanda aka haife su a shekara guda da sayyiduna Ali bin aka haife su a shekara guda kuma suka karbi addinin musulunci kusan a lokaci guda amma shi Az-Zubair bin Al-Awwam kamar yanda malaman tarihi suke faɗa wanda shine falalar sa ta uku yana sa'a da sayyiduna Ali don haka ya zama sun ya musulunta yana dan karami kamar yadda sayyiduna Ali ya musulunta yana dan karami duk da cewa ya girme shi ana cewa yana shekara 16 a lokacin kaga yana matashi yana cikin wadanda sayyiduna Abubakar ya musuluntar da su sayyiduna Abubakar farkon bayyanar musulunci akwai wadanda ya gayyace su ya tallata musu addinin musulunci suka karba yana saurayi abu na hudu shine yana daga cikin wadanda suka hijira kashi biyu ya yi hijira zuwa Habasha ya yi hijira zuwa Madina kasan duk wanda ya hijira biyu nan ma kuma yana da martaba na biyar yana daga cikin mutane goma wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a hadisi guda yace yan aljanna ne da Zubair bin Al-Awwam da hadisin yana sunan Tirmidhi hadisin Abdurrahman bin Auf kuma yana al-Musnad al-Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Ali fil janna wa Uthman fil janna wa Talha fil janna wa Zubair bin Al-Awwam fil janna wa Abdurrahman bin Auf fil janna wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil janna wa Abu Ubaidata bin Al-Jarrah fil janna maza Allah ya kirga su a lokaci guda ya hada su yace gaba ɗayan su yan aljanna ne wannan ba karamar gata bace Allah ya kara musu yarda abu na shida inda ya samu falala ya auri yar sayyiduna Abubakar ka duba kusancinsa da manzon Allah ta wajen mahaifiyarsa yar baban annabi sallallahu alaihi wasallam ce Safiya baban Safa kusanci da manzon Allah saboda kaman da ne ga wan Khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dawo ta wajen aurensa ya auri yar sayyiduna Abubakar Siddiq ita ce Asma'u bintu Abi Bakr tunda mun yi magana akan ta to ita ce mahaifiyar waɗannan yara guda biyu wanda ɗaya daga cikin su yake bada labari Asma'u bintu Abi Bakr Siddiq wanda yar uwa ce ga Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anhuma yar Aisha ce ana cewa ta girma Aisha samar shekaru goma saboda haka ba sa'ar Aisha bace mahaifiyarta daban da mahaifiyar Aisha wanda mun yi magana akai ita mahaifiyarta Kutaila bintu Abdul Uzza wanda tun a jahiliya sayyidina Abubakar ya sake ta, kuma da yawa malaman tarihi akasari suna cewa bata musulunta ba, ta mutu akan kafirci, wanda yana sharhu sahihi Muslim na al-Imam an-Nawawi, yana kitabu zakat hadisi na 1003. Al-Imam an-Nawawi ya rinjayar da cewar mahaifiyar Asma'u bint Abi Bakr bata musulunta ba, amma ga mahaifiyar Aisha Allah ya kara mata yarda, Ummu Ruman, wanda asalin sunanta Da'ad bint Amir, ita ta musulunta. Saboda haka mahaif wato uwayensu ba ɗaya bane, amma dai mahaifinsu guda ne, wanda shine sayyidina Abubakar As-Siddiq. Kasancewar Zubair bin Al-Awwam ya auri ƴar sayyidina Abubakar As-Siddiq, ya bashi kuma daddin daraja daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu na bakwai wanda kusan shine na ƙarshe wanda zan faɗa don falalarsa tana da yawa, yana daga cikin mutane shida waɗanda sayyidina Umar ya kirga sunayensu kafin ya rasu. Yace waɗannan su ne ahlu shura, domin in ka duba tarihin rasuwar sayyidina Umar, wanda yana da buƙatar bayani mai tsawo, yana al-bidayatu wa nihaya na Ibn Kathir da littafan tarihi da yawa, misali al-kamil fi tarikh na Ibn al-Asir juz'i na biyu shafin 263 da al-bidayatu wa nihaya mujallal na 7 shafin 158. Sayyidina Umar bin Khattab lokacin da ya zo rasuwa, na kusa da shi sun yi ƙoƙarin su ja ra'ayinsa akan ya ayyana wanda zai shugabanci musulmai. Shine Ibn Kathir ya ce qad ja'ala al-amra ba'dahu shura bayna sittati nafari. Sayyidina Umar sai ya kirga wasu mutane guda shida, ya ce bayan rasuwarsa al'amarin shugabancin musulmi ya zama yana tsakanin mutane shida din nan. Wato sayyidina Umar yana nufi in ma za a zaɓi shugaba, to ya zama yana cikin waɗannan mutane shida: Ali ibn Abi Talib, Usman ibn Affan, Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhum ajma'in. Allah ya kara musu yarda baki ɗayansu. Waɗannan mutane shida sayyidina Umar ya ce in za a zaɓi shugaba, to a zaɓo daga cikinsu. Ka zaɓa mana guda, a taharraja an ya ja'alaha ila wahidin min haula. Ya ce sam, ba zan zaɓa muku ɗaya daga cikinsu ba. Abin da ya sa kuwa, la atahammalu amrakum hayyan wa mayyitan. Na ɗauki al'amarinku ina da rai, in sake ɗauka bayan na mutu, a ku kyale ni da wanda na ɗauka ina da rai, kuma bayan na mutu ku riƙe naku. Saboda in ka ayyana mutum ya zama shugaba, to kana da kaso, da kaso da kaki. In ya zama na ƙwarai kana da rabo, in ya zama na banza kana da kaso. Sayyidina Umar ya ce na ɗauka ina da rai, bayan na rasu sai ku yi haƙuri. Ya ce wa in yuridillahu bikum khairan yajma'ukum ala khairi haula. In dai Allah ya yi nufin alkhairi gare ku, to ɗayan waɗannan duk wanda aka zaɓa za ku zan cikin alkhairi da ikon Allah. Kama jama'akum ala khairikum ba'da nabiyikum, kamar yadda Allah ya haɗa ku akan wanda ya fi alkhairi bayan rasuwar manzon Allah, da shi da sayyidina Abubakar As-Siddiq, Allah ya kara masa yarda. Ya zama Az-Zubair bin Al-Awwam yana cikin waɗannan mutane guda shida. Me ya zatanka waɗanda sayyidina Umar ya ware, ya ce in ma za a zaɓi shugaba, a zaɓa daga cikinsu. Saboda haka babban mutum ne kwarai. In ka dawo ga ɗansa, shine Abdullah bin Zubair, ɗaya daga cikin waɗannan yara biyun da suka zo wajen mahaifiyarsu Asma'u. Al-Imamu Zahabi cikin Siyaru A'lamin Nubala ya yi magana akan Abdullah bin Zubair, wato shine yaron Az-Zubair bin Al-Awwam da muke magana a kai. Yace kana Abdullahi awwala mawludin lil muhajirin bil madina. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya dawo Madina, yaron da aka fara haihuwa na musulmi a Madina shine Abdullah bin Zubair, dan musulmi da aka fara haihuwa kenan, wanda ya auku a watan Sha'ban shekara ta 2 haihuwarsa. Yadda haka Abdullah bin Zubair yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yaro ne amma yana cikin sahabbai. Akwai hadisinsa a Sahih Muslim na Kitabul Adab, babu istihbabi tahnikil maulud inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin yuhannikuhu wa jawazi tasmiyatihi yawma wiladatihi wa istihbabi tasmiya bi Abdullah. Hadisin أروة بن زبير فاطمة بنت المنذر بن زبير أنهما قالا واتو أكسام حديث دسكي بعد لاباري حيوار عبد الله بن زبير أسماء بنت أبي بكر ما ترى الزبير بن الأول إذا ما تأي هجرة هنا هاجرت وهي قبلة دي عبد الله بن زبير هجران دي تأي تنادو كده تشكل عبد الله بن زبير لما تنادو تشونابيو فقدمت قبا تأيسو قبا لوكتن لتزو قبا فنفست بعبد الله بن قبا سنقود عيكامة أن انتهي في عبد الله بن زبير ثم خرجت هنا نفست إلى رسول الله bayan ta gama nakudanta ta dauki yaro ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam jinjiri ba ba shi komai ba daga haihuwansa ta wanke jinjiri ta kimtsa ta dauki yaron ta kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadahu rasulullah minha manzo Allah ya karbo wannan yaron daga hannunta ba su yi ma yaron suda ba ta danka shi ga manzo Allah fa wada'ahu fi hajrihi manzo Allah ya dora yaron akan cinyarsa ثم دعا بتمرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي أكاو مرد بينه وكاسم لوكتين داك يهجرا صحابي متلو تاني عند عائشة الله يكرم تيردا لوكتين بتتاري وجاء النبي صلى الله عليه وسلم با تكي بعد الاباري جدا سيدنا أبو بكر كينان يالنسا سيميتاني من دبينون أندئي كاشن أكسام عائشة تجي فما كسنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها mun dauki sa'a guda muna ta neman dabino kafin mu samu aka kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam fa mabagaha ya tauna thumma basaqaha fi fihi ya bude bakin jinjiri ya tofa yawun sa fa inna awwala shay'in dakhala batnahu lariq rasulillah abun da farko da ya shiga cikin wannan jinjiri shine yawun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa al-imam muslim yayi babi wanda ya kawo hadisin sunan babin yana da kyau idan aka haifi jinjiri istihbabu tahnikil maulud inda wiladati da zarar an haifi jinjiri a dauki jinjirin nan ayi masa at-tahnik shine a tauna dabino a sanya ruwan a bakin sa waye zai yi al-imamu muslim yace wa hamlihi ila salihin yuhannikuhu idan an samu mutumin kware shi za a ne shi za a dauki yaron a kai masa mutumin kware yayi masa tahnik lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma abdullahi at-tahnik sannan sai ya masa suna abdullah kamar yadda asma'u ta bada labari tace thumma masahahu ya shafa fuskansa wa salla alaihi ya masa addu'a babu wanda ya san irin addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar shi yasa aka ce addu'ar da ake ma jinjiri a lokacin haihuwansa addu'a ce da ba a ayyana ta ba kai abinda kaga dama zaka roka ma wannan yaro annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ayyana wata addu'a da yayi majinjiri ba hadisai da ake ruwaitowa akai duk suna da rauni kuma yaron da aka kawo masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sunaye suna da yawa wanda ke nuna cewar an baka damar ka roka ma yaro abinda kaga ya dace manzo Allah ya masa addu'a wa sammahu sai ya masa suna Abdullah wa ya masa suna annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ku duba darajar wannan yaro shine asma'u ta bada labarin cewa ana nan yaro dai sai girma yake summa ja'a wa huwa ibnu sab'i sinin ya kai shekara 7 aw 8 ko 8 lokacin annabi ya kusa rasuwa sai gashi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya akai yace na zo in maka mubaya'a in ji yaron na zo in maka mubaya'a ta ce wa amarahu bidalika zubair babansa ne yace je kai wa manzon Allah mubaya'a da yace na zo in maka mubaya'a fa tabassama rasulullah sai manzon Allah ya murmushi saboda ya ganshi dan karami ana cewa tun kafin ma ya iso majalisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya ganshi yana ya doso shi sai yana murmushi me ya kawo ka yace na zo in maka mubaya'a sai manzon Allah ya masa mubaya'a ya mika masa hannu ya karba sun mubaya'a kaga wannan ya tabbatar yaro ne dan karami amma da hankali kuma yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana sahih al-bukhari kitab manaqib al-ansar babu hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta al-imam al-hakim wa kana awwala man wulida fil islam bil madina wanda aka fara haihuwa daga cikin gidajen musulmai kenan a bayan hijira lokacin da musulmai suka iso Madina shine yaro na farko da aka haifa makdama rasulullah kuma abin da yake yasa abin ya zama yana da tarihi shine al-Imam al-Hakim yayi bayani akai yace wa kanat al-yahud da can yahudawa kasan yahudawa sun kware masu sihiri wanda Allah da kansa ya tabbatar a cikin Al-Qur'ani wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman yahudawa sun kware masu sihiri a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina sun riga sun sani alkadarin su da ya kare saboda zuwan manzon Allah garin Madina to yahudanci ya mutu dama suna gadara da ilimi suna gadara da littafi to ga annabin Allah ya zo sun riga sun san gaskiyar manzon Allah saboda haka sai suka yi sihiri suna cewa kad akhaznahum fala yuladu lahum bil madina ai mun yi nasara a sihirin da muka yi musu don haka ba za su taba haihuwa ba a zaman garin nan idan ba a haifi da namiji ba kaga za ce kai garin nan ba sa'a ku tashi mu bar gari dama fatan yahudawa kenan ranar da aka haifi Abdullah ibn Zubair fakabbara ashabu rasulillah hina wulida Abdullah lokacin da aka haifi yaron nan sai sahabbai suka yi kabbara wannan dalilin yasa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab yana Sham yana Syria a lokacin da aka kashe Abdullah ibn Zubair a Makka lokacin da aka kashe Abdullah ibn Zubair mutane sun yi kabbara a Sham sai Abdullah ibn Zubair ya ce kad katalu Abdullah ibn Zubair alladhina kabaru ala maulidihi khairun min alladhina kabaru ala qatlihi ranar da aka haifi yaron nan ranar musulmai sun yi kabbara guda ɗaya sai da garin Madina ya girgiza ranar da aka haifi Abdullah ibn Zubair inji Abdullah ibn Umar yace an yi kabbara a garin Madina sai da gari ya girgiza ranar da aka shi Abdullah ibn Zubair sai da aka yi kabbara wato a Syria sai ce sannan waɗanda suka yi kabbara lokacin haihuwar Abdullah ibn Zubair sun fi daraja akan waɗanda ke kabbara a ranar mutuwar shi saboda waɗanda suka yi kabbara a lokacin haihuwarsa sahabban manzon Allah ne ana cewa lamma qadima al-muhajirun a riwaya ta Abu al-Aswad aqamu la yulad lahum farkon hijira sahabbai ba su samun namiji ba haihuwa gaba daya sai abin ya fara ba musulmai tsoro anya ko da sihirin na ya tasiri ne saboda sihiri yakan yi tasiri da izinin Allah saboda ya zama jarabawa ga musulmi wannan ita ce aqidar kwarai sihiri yakan yi tasiri amma ba da kansa bane da izinin Allah ne Allah ne yake ba masihirin izini yayi tasiri dan ya jaraba zuciyar mai imani da kuma zuciyar kafiri kai mai imani zaka dauka akwai mai iya wani abu in ba Allah ba wannan shine yana zama jarabawa ne ga mutane saboda haka farkon zuwan musulmai garin Madina haihuwar da ba ta samuwa wannan abu ya tada hankalin musulmai sai gashi an haifi Abdullah ibn Zubair fa kabbara al-muslimuna takbiratan wahida sai ga musulmai sun yi kabbara daya hattar tajjatul madina sai da garin Madina ya girgiza saboda karan kabbarar da aka yi sai na Abubakar kaga jikansa ne saboda yassa Asma'u bint Abubakar ta haifi Abdullah ibn Zubair ya dauki yaron ya zagaya gari da shi saboda murna ga yaro da mun samu an haifa mana dan a karfafa imanin yan uwa kada mutane su dauka sihirin yahudawa zai yi tasiri to wannan shine dan sa babba Abdullah ibn Zubair wato dan Zubair ibn al-Awwam sai kanin wanda shine Urwa ibn Zubair shi kuma an haife shi ne zamanin Sayyidina Usman farkon halifancin Sayyidina Usman wanda yana da tafan tarihi saboda haka shekarun su ba daya bane amma ba haifin su guda ne mahaifiyar su ma daya babansu dai shine Zubair ibn al-Awwam mahaifiyarsu ita ce Asma'u bint Abi Bakr amma Abdullah ibn Zubair an haife shi hijira na da shekara biyu wasu ma suna cewa shekarar da aka yi hijiran ne ba a cika shekara ba to shi kanin nasa sai farkon halifancin Sayyidina Usman wanda yana siyaru alamin nubala yana mujallad na 1423 al-Imam Zahabi yace wulida sanata 29 hijira na da shekara 29 aka haifi kanin Abdullah ibn Zubair wato shine Urwata bin Zubair shekara 29 in ka cire biyu saura nawa kaga sai da Abdullahi bin Zubair ka shekara 27 kafin aka haifi kaninsa Urwata bin Zubair don haka bai ma san mahaifinsa sosai ba shi yaron yana dan karami ya girma a hannun Aisha tunda Aisha ita ce kanwar mahaifiyarsa Asma'u ولازمها وتفقه بها يلزم شي عائشة أو أنت يكرهك الله يكرم سيرك أبي يا رد أسماء تهيفا بايا سوبيو إنا تهيفي أم حسن بنت الزبير بن الأوام تهيفي يعني تتسامى تسونا كورتا عائشة بنت الزبير بن الأوام كاغتنا ديارك نبايا عبد الله بن الزبير دكما أروة بن الزبير سنشي الزبير بن الأوام بايا إتا أسماء ya samu haihuwa kuma ta wajen wasu matan yana da yaro da ake kira Mus'ab da Ja'far da Al-Munzir da Khalid da Amr da Hamza da Zainab da Habiba da Sauda da Ramla da Hafsa da Hindu saboda haka yana da yara da yawa to Abdullah ibn Zubair tun yana karami kamar yadda aka ce a Madina aka haife shi anan ya girma yana tare da Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ake kiranta Ummu Abdullah saboda hannunta yake a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana tare da Aisha tun yana karami wanda an riga an san shi da jarumtaka yana da karfin hali har ma malamai suke ba da labari misali Ibn al-Asir a littafin al-Kamil fi tarikh yace awwalu ma ulima min himmati Ibn Zubair farkon yanda aka gane Abdullahi bin Zubair yaro ne da Allah ya samar bajinta da karfin hali an taba samun lokacin da suke wasa da yara yana dan karami sai sayyidina Umar ya zo wucewa wa huwa yab'a yana wasa tare da yara fa farra sibyan wa waqafa huwa yaran duk ganin sayyidina Umar saboda kwarjininsa sai kowa ya gudu amma shi Abdullahi bin Zubair sai yake gudu yana tsaye ha sayyidina Umar ya zo sai abin ya bashi mamaki ya riga ya san abin da yasa sauran yara suka gudu saboda sayyidina Umar yana da kwarjini in ka ganshi zaka razana to yara suka gudu saboda saninsa to amma shi yaron ya ki gudu saboda haka sayyidina Umar sai ya tsaya yayi mata tambaya malaka lam tafirra ma'ahu kai ya akai baka gudu ba ga sauran sun gudu sai ya bashi amsa guda biyu yana dan karami yace lam ujrim fa akhafaka ban yi laifi ba bare ji tsoron ka na biyu wa lam takuni tariqu bayyika fa uwassi alaka hanyar ba matsatsiya bace bare dan naga babban mutum sai in buda sai na Umar ya ce lalle kuwa tun yana dan karami wanda ya bada irin wannan amsa ka san wannan in ya girma za a fafata da shi kansa mahaifin ya lura da yaron tun yana karami shi abin wasansa takobi ne fa kana la yabahu min yadihi baya aje takobi na har zuwa lokacin bacci baban yace to wannan yaro yace la yakuna laka minhu yawman wa ayyaman wannan takobi da kake rike da shi ya zama abin wasanka baka rabuwa da shi akwai alamar wata rana zai maka amfani saboda haka bai hana shi ba tunda kowa da inda yake tashi kowane yaro saboda haka tun yana karami wanda malaman tarihi suna magana akai ta wajen ibada wallahi tabi'ai sun bada labari suka ce duk ibadar da wani musulmi yake gani tana da wahala to Abdullahi bin Zubair bai dauke ta da wahala ba duk ibadar da mutum yake iya ganin tana da wahala to shi a gurinta tana da sauki kamar misali al-Imam Mujahid wanda yake cewa lam yakun babun min abwabil ibada ya'jizu anhu an-nas illa takallafahu Ibn Zubair babu wani babi na ibada wanda mutane suke ganin wannan ibadar tana da wahala fati shi Abdullahi bin Zubair ya rungume wannan ibadar yana yi ba ta da wahala gunsa in ya tashi azumi sai ya jera kwana bakwai kafin ya ci abinci sau daya. Kai ka taba ganin mutum a tarihi a rayuwarka mai irin wannan? Yuwasilu min al-jum'ati ila al-jum'a, sati guda yake yana azumi, ibada ta dare in kana kirga waɗanda suka ƙware da kuma tsayuwa a kai to babu kamar sa. Haka nan ya rayu wanda ya samu shaida ta ƙwarai har aka kawo zamanin Muawiya bin Abi Sufyan, Allah ya ƙara masa yarda. Muawiya ya rasu, ɗansa Yazid bin Muawiya ya karɓi shugabanci a hijira ta 60 kenan. Hijira ta 60, za ka iya auna lokacin Abdullahi bin Zubair yana shekara nawa? Inda kaga an haife shi hijira na shekara ɗaya ko biyu, yanzu hijira ta 60, kaga za ka gane ya zama babban mutum. Lokacin da Muawiya ya rasu, kasancewar Muawiya karɓi shugabanci, hankalin musulmai ya kwanta saboda Al-Hassan jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da Muawiya, ya danka masa ragamar shugabanci. To sai ya zamanto duniyar musulunci gaba ɗaya ta koma ƙarƙashin jagorancin Muawiya. Hankali ya kwanta, ba a ma tunani akwai wata fitina. Amma kasancewar da ya taho mutuwa, sai ya bar wasiyyar ɗansa Yazid bin Muawiya shi zai yi shugabanci. To anan sai aka samu tangarda. Allah yana jarabta bayansa da abin da ya ga dama. Jarabawa ta dawo na rikicin shugabanci, wanda da yawa ragowar matasan sahabbai wanda su ne suka rage a daidai wannan shekara, sai ƙananan sahabbai matasa irin sahohinsu Abdullahi bin Zubair kenan, su ne suka rage. Kamar Abdullahi bin Zubair, kamar su Abdullahi bin Umar, kamar su Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib, suna da rai a lokacin, suka ce ba zai yiwu ba, ba daidai ba ne haka. Kuma ahlus sunna gaba ɗaya suna la'akari da cewar mubaya'ar da aka yi mai zidin, wato mubaya'a ce ingantacciya, amma tana da naƙasu. Naƙasun ta ta sashi biyu. Na farko, wannan tsari da Muawiya ya kawo kamar bid'a ce, tunda waɗanda suka gabace shi ba su bar wasiyya in na mutu wane ya gaje ni ba. Kowa kamar yadda sayyidina Umar ya tsara shura, ka kawo da zamanin sayyidina Usman da sauransu, amma mutum ya maida mulki ya zama gadansa, kaga ya zama bid'atun jadida ta tsarin mulki wanda musulunci bai san da shi ba. Wannan shi yasa ake aibanta mulkin. Fa ka'anna hasar warasa, ya zama kamar gado ne, idan uba ya mutu ɗansa ya gada. Amma a da ya take kana shura wa tansisan ala ghairil qarib, imma shawara za a yi kafin a zabi mutum, ko kuwa zama an ba da nassi wane yayi amma kuma ka samu ba danginsa bane. Kamar misali, yanda sayyidina Abubakar ya bar wasiyya sayyidina Abu Umar ya zama shugaba, ai kaga ba danginsa bane, ba ɗansa bane, ba ƙani bane, cancanta ce yasa yace sayyidina Umar ya zama jagora. To wannan yasa a ahlus sunna aka samu wanda ke ganin wato aibu game da abinda shi Muawiya ya aikata ta sashin ayyana ɗansa ya zama shugaba. Na farko, na biyu shine akwai waɗanda sun fi Yazid bin Muawiya cancanta, inda za a kawo ga cancanta din, wanda kamar inda muka kirga yaran sahabbai matasa waɗanda suke dare a wannan lokacin, shine kamar Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Zubair, Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib, Allah ya ƙara musu yarda. To suna nan, idan ya zama akwai sahabbai da suka rage, a ɗauko wanda ba sahabi ba a naɗa ya zama shugaba, kamar naƙasa darajar sahabin manzon Allah ne. To wannan yasa suka ce a'a, wannan mubaya'ar gare shi bata dace ba. Rigima ta taso wanda suka har ta kai ga kisan Al-Husayn bin Ali, Allah ya ƙara masa yarda. Kisan Al-Husayn a ma'arakatu Karbala shi ya daɗa har gitsa al'amarin a hijirar shekara ta 10 a watan Al-Muharram kenan. Hijira ta 61. Hijira ta 61, kaga ba shekara da da zaben shi Yazid bin Muawiya ya zama shugaba ba, ya zama har Al-Husayn ya rasu. To mutuwar Al-Husayn ita ce ta dagula al'amari. Waɗannan sahabbai, Abdullahi bin Zubair ya ce to maganar ya yi mubaya'a ga wani bai ma taso ba, suwa suka rage kuma sahabbai masu rai. Sai almajiran suka ce ai daga kai sai Abdullahi dan Umar, waɗanda kuka rage ba ku da yawa, saboda haka suka yi mubaya a gare shi. Abdullahi bin Zubair ya karba ya da shi ma shugaba ne, kaga an samu rigimar shugabanci ta shigo. Wannan rigimar da ta shigo shi kuma yana Madina. Yazid ya aika masa akan yana buƙatar mubaya'a, farafaba ibn Zubair miraran ya aika. Abdullahi bin Zubair ya ce la mubaya'a gare ka bai taso ba, in za a dubi cancanta baka cancantar ba. Shi ko shugabancin al'umma akwai abin da ake la'akari da shi, saboda haka Abdullahi bin Zubair ya tabbata ba makawa ƙarshen ta yaki zai shiga tsakani, saboda matsalar mulki kenan. Saboda haka nan sai ya koma Makka bayan duniya ta yi mubaya'a gare shi, don ana cewa lokacin da aka yi mubaya'a ga Abdullahi bin Zubair shine a 7 ga watan Rajab hijira nan shekara 64. A lokacin da aka yi mubaya'a gare shi, hakika kusan duniya gaba ɗaya ta yarda shine shugaba, tunda Misra, Basra, Khurasan, Sham, duk inda ka sani ƙasar duniya ta yarda Abdullahi bin Zubair ne shugaba, ba Yazid bin Muawiya ba, ba gefansu ba. Wanda ana kan hakan shi kuma Allah ya karbi ran Yazid din, ana kan wannan rigimar Allah ya karbi Yazid bin Muawiya. Daga nan rigimar ta sake lalacewa saboda Abdulmalik bin Marwan ya zama shugaba. Abdulmalik bin Marwan kuma shi din ma baya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma yana cikin tabi'ai. To kasancewar duniya ta karbe shi Abdullahi bin Zubair, babu abin da ya rage ma Banu Umayya illa Jordan, yankin Jordan kadai. Amma duk inda ka sani an yi mubaya'a ga Abdullahi bin Zubair, don haka yasa malaman tarihi suke tabbatar da Abdullahi bin Zubair yana cikin khulafa'u, yana cikin halifofin musulmai da aka yi a tarihi, domin an yi mubaya'a gare shi. Akasarin musulman duniya sun yi mubaya'a gare shi, kaga ya zama jagora kenan na musulmai. To amma rigimar ta riga ta shiga, dama siyasa tana haifar da irin wannan tsakanin mutane, bi itibari anna ma'dam al-ansar al-islamiyya khaba'at lahu. Saboda haka idan za a kirga khulafa, in ka duba tarihin Ibn Kathir, Ibn al-Asir al-Kamil, ko tarihin al-Imam at-Tabari shine tarihul umam wal muluk, zaka ga in za su kirga shugabanni da aka yi suna sanya Abdullahi bin Zubair, Abdullahi bin Zubair, dan an riga an yi mubaya'a gare shi. To ya kai ga an zaɓi wani shugaba shine Abdulmalik bin Marwan, abu ya zama babu makawa, dole sai an kai ga yaki. Ya shirya rundunar mayaka mutum 20,000 karkashin jagorancin Al-Hajjaj bin Yusuf, ya turo su zuwa yankin Al-Hijab. Me ya kawo su? Lil qada'i ala ibn Zubair, don a kawo ƙarshen magana, a tabbatar da shugaba guda, ko dai Abdulmalik bin Marwan ko ku Abdullah bin Zubair. Kaga yaki ya zama ba makawa tsakanin musulmi, wannan ya tabbata cikin hadisin manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jarabawa da Allah ya ma al'umar annabi kenan, jarabawa ce tsakanin mu musulmi mu yam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira duk da haka da cewa al'umma ce da Allah ya mata rahama, azabar ta na tsakanin ta a kiyama, duk yan aljanna ne. Allah ka yafe mana. Saboda haka mayaka suka taho Makka, aka yi kawanya garin Makka, adadi na mabiyan Abdullahi bin Zubair da yawa sun guje shi, har ta kai ga ranar 17 ga watan Juma'adul Ula hijira shekara 73 kenan. A lokacin Abdullahi bin Zubair yana da kusan shekaru 70, kaga ya manyanta, ya haura shekara 70 tunda yana hijira, an haife shi hijira na shekara 2. Wannan lokaci aka kashe shi a dalilin wannan fada da aka yi, kuma daga fadan karewar fadan ya zamanto daular musulunci ta koma karkashin jagora guda shine Abdulmalik bin Marwa, ba sake samun kuma rigima mai kamar haka din ba, wanda yana cikin siyaru alamin nubala mujallad na shafi na 274. A lokacin da Abdullahi bin Zubair yake garin Makka, me ya kai shi Makka? Saboda kariya da dakin Allah subhanahu wataala, don da a Madina yake. Sai ga sojoji sun taho waɗanda za su yi faɗa da shi, kamar yadda jagora ya turo su shine Abdulmalik bin Marwan. Suka taho garin Makka, Abdullahi bin Zubair yana ciki. Wannan lokacin ne Abdullahi bin Zubair ya kira ƙaninsa ya ce zo mu je wajen mahaifiyata, shine fa hadisin da muke karantawa, zo mu je wurin mahaifiyata saboda mu gaida ita ba ta da lafiya. Gashi can bayan gari an magarin kawanya, Abdullahi bin Zubair ya dauki kaninsa wanda dukkan su uwarsu guda ita ce Asma'u bintu Abi Bakari, sun tafi wurinta, sun tafi wurin mahaifiyarsu a garin Makka suna tare da ita. Sun je saboda gaida ita, shi babu abin da ya tada hankalinsa irin mahaifiyarsa kar ta samu razana. Ka duba yawan shekarun mahaifiyarsa, tana nan da rai bata rasu ba, kannanta duk sun rasu. Wanda Aisha Allah ya kara mata yarda ta riga ta rasu a lokacin, amma Asma'u tana nan da rai. Mahaifiyar Abdullahi bin Zubair Allah ya kara musu yarda, yana cewa ma zala ahlu makka yakhrujuna ila al-hajjaj bil aman, mutanen Makka suka dinga fita ɗaya bayan ɗaya waɗanda ke tare da Abdullahi bin Zubair suna komawa gefen al-Hajjaj bin Yusuf, wa yatrukuna ibn Zubair suna barin Abdullahi bin Zubair, hatta kharaja ilayhi qaribun min 10,000, sama da mutum kusan mutum 10,000 sun rabu da shi an tafi wajen Hajjaj bin Yusuf, ammanahum Abdullahi bin Zubair ya tabbata mabiyansa sun riga sun watsar da shi. Saboda haka Abdullahi bin Zubair dakhala ala ummihi, ya shigo wajen mahaifiyarsa. Fa shaka ilaiha khizlan an-nas lahu, yazo yace mata to ga halifa yanda al'amari ya koma. Wa khurujuhum ila al-hajjaj, din jama'a sun fita sun koma ga Hajjaj bin Yusuf. Wa annahu lam yabqa ma'ahu illa al-yasir, wadanda suka rage gare shi ba su da yawa. Wa lam yabqa lahum sabru sa'a, su kuwa hakurin mata ya kare musu. Yana nuna mata ba abinda ba a nuna mishi ba, saboda dai a samu zaman lafiya za a bashi kaza da kaza. Mahaifiyar ta ce ya bunayya, ya kai dana anta a'lamu bi nafsika, kafi sanin kanka. In kunta ta'lamu annaka ala haqqin, in kana kan gaskiya, wa tad'u ila haqqin fasbir alayh, kana kira zuwa ga gaskiya, kana kan gaskiya, to kai hakuri da wannan, kai hakuri da wannan gaskiyar da ka tabbata kana kanta. Sani faqad qutila alaihi ashabuka, da yawa mabiyanka an kashe su akan wannan manufar, idan karshen al'amari sai ka bar su, to ya zama farkon tafiyar ka dama ba akan gaskiya bane. Sai ta mai nasiha wanda labarin yana da tsawo, Ibn Kasir ce faqad bala ra'saha, saboda haka Abdullahi bin Zubair ya sumbaci kanta yana cewa innama aratu, ni abinda na yi nufi shi ne tabbatar da gaskiya, amma ban yi nufin duniya ba. Yana gaya mata falabisal, kamar take cewa in duniya ce kake so, to za ka iya watsi da al'amarin jama'aka, waɗanda ma aka kashe, waɗanda suke tare da kai. Amma idan lahira ce kake nufi, to ai ba abinda za ka taras a duniya wanda ake iya kamanta shi da wanda ake iya daidaita shi da na lahira. Tana cewa in ya zama wannan ita ce manufarka, a halatta nafsaka wa a halatta man kutila ma'aka, ka halaka kanka, ka halaka waɗanda suke tare da kai. Wa in kunta ala haqqin fa ma wahana ad-din, in ko kan gaskiya ne, to addinin ai bai rauni ba. Ila kam hududukum fi ad-dunya, dawamar da za ku yi din ma a duniya shekara nawa ne? Uwar tana ta mai nasiha yace haza wallahi ra'ayi summa qala wallahi ma rakantu ila ad-dunya, kamar da kika fadi wallahi ba duniya ce na karkata mu ba. Yayi ta bata nasiha, wai shi abin da yake so ya kwantar da hankalin mahaifiyarsa, saboda babban damuwarsa ita ce kada a kashe shi mahaifiyar tana da rai, hankalinsa zai tashi. Gaji nan ta haura shekara 100, sannan ya zama an kashe shi a gabanta, wannan shine abin da ya dame shi. Sai take nuna marla ba haka ne ita kuma abin da take nema ba, ita bukatarta ya mutu akan gaskiya ba akan son zuciya ba. Tace masa idan dai gaskiyar kake, to ka sha damara ka tabbata akan wannan gaskiya. Saboda haka ya sunkuya zai rungume ta, sai ta ji shi da sulke rigan karfe. Sai ta ce to rigan karfe ko nawa, mai son yayi shahada ne kai dana? Sai ya cire, tace nemo tufafi ka sanya. Yasa? Tace daure ya kara. Tace ka kara wani tufafi, saboda koda an kashe ka damuwa ta, li Allah tabdu auratuka, kada al'aurar ka ta bayyana shine kadai damuwarta tace tana tunatar da shi bi abihi ka tuna babanka shine az-zubayr bin al-awwam kakanka shine abubakarin as-siddiq tana cewa babar mahaifiyarka ita ce safiya bintu abdul muttalib yar baban manzon Allah innarka wacce ta goya ka ita ce Aisha zawju rasulillah ita wata ke kwantar da hankalin danta ka tuna fa innarka da kai rikonka ita ce Aisha matar manzon Allah turat fihi alqudum alaihim iza huwa utila shahidan tana kwantar da hankalinsa koda za a kashe shi ya mutu wa shahada ba laifi bane a lokacin nan ya fita wurin su wanda dalilin hakan da ya zama ajalin sa amma abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana a cikin alqur'ani wato mu ahlus sunna shine aya ta 10 ta suratul hashr wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wato wanda duk yazo a bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ga abin da zai musu ya dinga musu addu'a Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta musu inji Allah subhanahu wataala yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman domin wallahi in ka bi tarihin kowa al-hajjaj bin yusuf akwai hidimar da yayi ma al-qur'ani wanda ba a samu wanda yayi irin wannan hidimar ba zuwa yau idan ka koma ga shi wanda ya tura al-hajjajin shi ma akwai hidimar da yawa musulunci wanda ya bar tarihin da ba a taba samun irin shi ba so sai ya zama Allah kan jarabta bayinsa Allah yakan sanya jarabawa ga bayinsa da'iman idan ka karanta tarihi karka la'anci kowa abinda zaka yi shine ka roka ma kanka gafaran Allah ka roka ma waɗannan mutane gafaran Allah Allah ka yafe mana baki daya wanda bayan mutuwar Abdullah ibn Zubair dan kanin nasa ya dauko gawan ya kawo mata dan tace a kawo min gawan dana aka kawo mata gawan ta wanke ita ta wanke gawan dan nata kanin nasa ya masa sallah kuma ta binne shi da hannunsa da hannunta wanda tsakanin su ɗan kwanaki ne ita ma Allah ya karbi danta dama jiran da take kenan to mu dawo ga hadisin mu karanta kani da wa sun shigo wajen mahaifiya zuka iya ganin yadda labarin yake an urwatu bin zubair bin al-awwam qala dakhaltu ana urwatu bin zubair wanda shine kanin yace ni na shiga wa abdullahi bin zubair dawana shine abdullahi bin zubair min shiga wurin asma ita ce mahaifiyarsu qabla qatli abdullahi bi ashri layali kafin a kashe abdullahi bin zubair da dare goma saura kwana goma aka kashe shi wa asma'u waj'atu ita asma'u din dama ba ta da lafiya shine yake nufi da waj'a tana cikin jinya tana cikin rashin lafiya fa kana abdullah lokacin da muka shigo wurin mahaifiyarmu sai abdullah bin zubair ya ce mata kaifa tajidina kiyaya kike samun jikinki a yanzu qala sai tace waj'atu ina jin ciwo wannan shine mahallin shahid na al-imam al-bukhari dan mara lafiya ya ce ina jin ciwo ba ƙara yake na Allah ba yana faɗan hakikanin yanda jikinsa yake marne amma idan mutun ya ce babu sauki wannan shine kuskure Allah ya sa mun gane wanda shine yasa al-Imam Bukhari ya kawo labarin ta da ya kafa hujja da cewa dan mara lafiya ya ce ina jin ciwo a jikina bai yi ƙaran Allah tabaraka wataala ba saboda ga wannan babbar mata abinda ta faɗa wanda tana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kana sai shi abdullahi bin zubair ya ce mata inni fil mauti to ni ina cikin mutuwa a wannan riwaya ke ta al-imam al-bukhari me yake nufi da ni ina cikin mutuwa saboda garin makka a lokacin ammar kawanya Allah ya sa mun gane garin makka an masa kawanya sannan jama'a da ke tare da shi sun riga sun gudu kaga ba abin da ya rage illa mutuwa shi ya riga ya sani saboda suna so ya mika wuya ya ce shi kuma zai ba da kai ba bai yadda ba in ka dubi siyaru a'lamin nubala mujallad nabi shafin 293 abinda ya faɗa mata sai ya zama sabanin yanda ya zo cikin al-adabul mufrad abinda yace mata inna fil mauti la raha, ai mutuwa hutu ne, ba kamar yanda yazo cikin al-adabul mufrad ba, inni fil mauti, ni ina cikin mutuwa, haka ne ko? A can yace inna fil mauti la rahatun, ai mutuwa ana samu hutu a cikin ta. Wata riwayar kuma yana cewa inna fil mauti la afiya, ai mutuwa a cikin ta ana sa akan samu sauki, akan samu sauki a cikin mutuwa. To ka dubi amsar da ya bata, tace tana jin ciwo sai ya ce ai mutuwa akan samu sauki a cikin ta. Sai tace to la'allaka tashtahi mauti, mai yiwa kana sha'awar mutu kenan ko? Ita uwar take gaya madan kana sha'awar mutuwa ta kenan ko? Falizalika tatamannahu, saboda kake ta fata, ta gane. Wato ita da shi damuwar Abdullahi ibn Zubair kada ya riga mahaifiyarsa mutuwa, shi ya so a ce mahaifiyar ta riga shi mutuwa, saboda kada ta ga takaicin abin da zai faru da shi. Allah ya sa mu gane. Shi ne ta gane, sai ta ce ai wato mutuwa hutu ne, na gane. Wato kana son mutu kenan ko? Shi ne wata riwayar, sai shi Urwa ya ce faltafattu ila Abdullahi, sai na waiga na kalli wana, fa bahiktu, sai ina dariya, ya za a yi daya ya yi fatan uwarsa ta mutu? Shi ne ta ce to kana fatan mutuwa ta ko? Wannan ya nuna akwai saukin fahimta tsakaninta da ‘ya’yanta. Kaga irin kalmar da take faɗa kuma kamar wasa ne da yaranta. Sai ta ce to fala tafa'al, in ma kana fatan mutu ne ka daina. Fa wallahi na rantse maka da Allah, ma ashtahi an amuta hatta ya atiya alayya ahadu tarafaika, ni kuma bani sha'awar in mutu sai ɗaya daga gefen ka biyu ya zo min. Me take nufi ɗaya daga gefen ka biyu? Ai tunda yaƙi ake ɗayan biyu ne, wato hatta tafiqa min illatika, ko dai ka farfado daga illar da ta same ka, wato kai nasara, au tuqtala, koko a kashe ka. Dama ɗayan biyu ne, wanda aka yi wa garin ƙawanya ai ɗayan biyu ke gare shi, ko dai yayi nasara koko ya mutuwar shahada. Ta ce to wallahi ni ban sha'awan in mutu sai ɗayan biyun ka ya zo min, ɗayan biyun gefen ka ya zo min, wato makoran al'amarinka shine tarfaka, makoran al'amarinka ɗayan biyu ne, ko dai ka yi nasara labari ya zo gida gare ni in ji. Au tuktal, koko an kashe ka, fa ahtasibaka, sai in yi fatan in samu ladan Allah saboda na rasa ɗana a hanyar Allah. Wa imma an taghfura, koko ka yi nasara, fa taqarra aini, idanuna su yi sanyi, sanyi na ni'ima, wato in ji daɗi ɗana ya nasara. Sai ta ce to ga nasiha gare ka, fa iyyaka an tu'raba alayka khutta, kada ka yarda a bijiro maka da wani tsari, a bijiro maka da wani tsari, fala tuwafiquka, wanda bai dace da halinka ba, fa taqbaluha, amma ka karbi wannan tsari, karahiyatul maut, kawai dan kana gudun mutuwa. Ka duba irin nasiha da take ma dan, ta riga ya riga ya gaya mata, kowa ya gudu, jama'a duk sun gudu gare shi, hatta daga cikin ‘ya’yansa akwai waɗanda ake ba da labarin sun gudu sun bar gari. To shi ne yake cewa ga halin da na shiga. Sai ta ce to kada fa wai dan kana tsoron mutuwa, saboda jama'a sun watsar da kai, ka karbi wannan ra'ayi da za a baka na cewar ka yadda da kaza, mu yi sulhu a zauna lafiya. Ta ce la, ni shawara ta gare ka kenan, kar ka yadda. Wanda ya riga ya kai shekara 70 nawa ya rage ma a duniya, idan ma ka yadda makasan mulki. Wa innama anna ibn Zubair li yuqtal, shine al-Imam al-Bukhari ya fassara wannan hadisin. Al-Imam al-Bukhari ya ce abinda Abdullah ibn Zubair yake nufi li yuqtala, baya son a kashe shi, fa yuhzinu hazalika, wannan kisan nashi zai bakanta ma uwarsa rai, wannan shine damuwar shi. Kuma wannan yana cikin hadisin, ya inganta, yana cikin littafin tarihi da yawa. Asma'u bintu Abi Bakrin ya zama tsakaninta da danta Abdullahi ibn Zubair, ‘yan kwanaki ne ita ma, Allah ya karbi ranta, Allah ya kara musu yarda. Nan ka duba Al-Kamil fi Tarikh, Ibn al-Asir, mujallal na uku, shafi na 407, ya yi bayani sosai a kai, wanda ya zamanto hatta lokacin mutuwarsu an samu darasi na rayuwa, wanda shi ne abinda Imam Bukhari yake karantar da mu. Ka duba kusan mutuwarsu, amma aka samu ilimi, wanda shi ne Al-Imam Bukhari ya yi babi a kai. don an zo an ce maka yaya jiki sai ka ce ina jin ciwo baka yi laifi ba saboda an samu manyan sahabbai sun faɗa kuma ba laifi bane hadisi na ƙarshe حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب الفهري قال أخبرني هشام بن سعد القرشي عن زيد بن أسلم العدوي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قلنا حديث كنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله أبو سعيد الخدري يشكو وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك من ظن الله واتو ينا چكين جنيا شين موعوك الوعق ينا چكين چيو ينا درش الله فيها لوكا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينا چكين رش الله فيها عليه قطيفة ينا دا ون ما يفي فوضع يده عليه من ظن أبو سعيد الخدري يدورها نسا أكي فوجد حرارتها يجزافنت يجزافي فوق القطيفة تسمى ونن كلن فقال أبو سعيد يتي ما أشدهماك يا رسول الله ما أشدهماك يا رسول الله ميكي سنني واتو ززبن لكي فاما دشي واتو أبو سعيد الخدري شي كنسا بيتب جنجي كمتن يزافي إذن يندي جزافي جكين النبي صلى الله عليه وسلم شي صحيح فدوانا me yayi tsananin zazzabin da kake fama da shi ya rasulullah kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna kazalika mu haka din dai yadda ka gani ne yashtaddu alaina albala'u bala'i yana tsananta akan mu annabawan Allah yanzu kaga an kai makura kenan saboda mara lafiya yace ciwo ya tsananta ba laifi bane tun daga manzo Allah ma ya faɗa ko yashtaddu alaina albala'u bala'i yakan tsananta akan mu ويضاعف لنا الاجر كما ايتنك من لادا فانا يتجي حكمه الله سبحانه وتعالى فقال سيجي يا رسول الله اي الناس اشد بلاءا هكني وايه cikin mutane bala'in sa yafi tsananta قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي الانبياء سوني النبوا ثم صالحون سي mutanen kwarei وقد كان أهدهم حقيقة ديدك تكينسو متعنا قريدة النبوة الله مقبع تاكينا يبتلى بالفقر أكن جرب تشيد تلوشي حتى ما يجد إلا العباء سيتاكي قباشي تكومي أدوني سي فالمرا دالي قاك ديك إركرما إتاكي كرا فالمراكو الإباء يجوبها نمكما wato yana facinta shine ya jubuha yana ma facinta falmara din ba tana da faci kuma ba abin da ya mallaka sai riga guda fa yalbasaha amma ita ce tufafin riga saboda haka ita yake sawa ita kadai bai da wata annabawa da mutan gware in kana magana talauci ne a ce mutun rigar sa daya kuma rigar ma karama sannan ga faci subhanallah wa yubtala bil qummal akan jarabci mutun da kwarkwata hatta ya kutula har sai kwarkwata ya kashe mutum dan da yazo a fasaran wasu kenan wali ahadihim wala ahaduhum kuma lalle ɗaya daga cikin su mutanen farko wato mutanen farko la ahaduhum kana ashadd farahan bil bala'i kowannen su yakan zama mafi tsananin farin ciki idan bala'i ya same shi min ahadikum bil alai bil aqai fi yad farin cikin da ɗayan ku yake idan aka bashi kyauta kamar kai ne a yau a baka kyauta kaga zaka yi murna sosai idan kyautar na da yawa su ko mutanen farko idan bala'i ya same su nan ne suke murna subhanallah musiba ta aukan ma amma baka ganin Allah ya kika sai kana ganin Allah ma yana son ka ne in ya gwabza tuntube sai zauna yana alhamdulillah kai madallah hito ta yi kyau amma kai kuma yau sai ka fara tunanin ko dai wani ya min sihiri yau ba sa'a shi ne tuntube zama yake yana hamdala kai madalla tafiyar tayi kyau la hawla wala quwwata illa billah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutanen farko suna tsananin farin ciki idan bala'i ya same su fiye da farin cikin da kuke idan kyauta ta same ku. Bala'i ko yakan samu mutum imma ta jikinsa, imma bala'in ya samu danka ko matarka ko ƴan uwanka, ba yanda bala'i bai zuwa ga mutum. Allah subhanahu wataala yayi alƙawari a cikin alqur'ani sai ya mana jarabawa ta sassan rayuwarmu, ta sana'armu, ta ƴaƴanmu, ta matanmu. Haka Allah zai jarabce ka, sai ka riga ganin a idan mata ce baka yi dace ba, a ce a to dama ai ka ba kai nema da wani ba, ai ka san shi zai barka ne, shi ya ma sihiri. Idan ɗa ne ya shiga wani yanayi, sai a fara tunanin ta ko kishiyar uwarsa ce ta yi sihiri yaron yake zama na kwarai. Shi Allah ba zai bar mu ba sai ya jarabta imaninmu. Yarda da muka yi da shi Allah gaskiya ne ko ƙarya ce? Allah ya alƙawari a cikin alƙur'ani, kuma wallahi kaɗan ke cin jarabawa. Allah ka sa mu na cikinsu. Wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah, yana Shu'abul Iman na Al-Imam Baihaqi, yana silsilatu sahiha hadisin 144 da sahihu targhib hadisin 3403. Akwai riwaya ta Sa'ad bin Abi Waqqas, tana sunan Ibn Majah, Kitabul Fitan, babu sabri alal bala, wanda shi ma Sa'ad bin Abi Waqqas yayi irin wannan tambayan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, tambayar da Abu Sa'id al-Khudri ya masa: ya Rasulullahi, ayyun nasi ashaddu bala'an? Ya Rasulullah, daga cikin mutane waye wanda yafi tsananin bala'i, waye wanda bala'i yafi tsananta a kansa? Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace: al-anbiya usuni annabawa summa al-amsal fal-amsal. Sai wanda yafi kowa kamanta riko da addini, sai wanda yake bin bayansa ta wajen kamanta riko da addini. A hadisin Abu Sa'id al-Khudri, al-anbiya thumma as-salihun, wanda ya hada al-amsal wal-amsal kenan, as-salihun hum al-amsal fal-amsal. Maza Allah yace: al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Da zaran kahi kowa riko da sunna, to ka zauna da shirin Allah fa ba zai baka sai ya jaraba ka. Allah sai ya gwada imaninka. Allah ka sa mu ci jarabawa. Manzo Allah ya ce: yubtala al-abdu ala hasabi dinihi, kuma jarabawan za a maka ne gwargwadon addininka. Fa in kana fi dinihi sulban, idan addinin mutum yana da ƙarfi, ishtadda bala'uhu, bala'in nasa ba karama bace, musibar da za ta zo gare shi ba karama bace, bala'in yana da girma. Manzo Allah ya ce: wa in kana fi dinihi riqqa, idan addini sako-sako ne, ibtuliya ala hasabi dinihi, to haka bala'in zai zo dan kadan, saboda an san in an kawo mar babban ma ba zai hakuri ba, bari a bashi karamin bala'i a gani, sai a bashi dan kadan daidai gwargwadon imanin, dan kar a rasa wancan da ya rage. Kaga wajen saukar bala'in ma akwai rahama, wajen saukan bala'in ma akwai rahama. Allah ba zai saukan ma da bala'in da zai hana ka, zai raba ka da imanin gaba ɗayansa ba, sai saukar maka da bala'i gwargwadon ƙarfin imaninka. In kaga mutum bala'in ya raba shi da imani, to shi ya raba kansa da wannan imani, amma ba tsanantar bala'in ba. Amma idan mutum ya zamanto imaninsa yana da ƙarfi, to jarabawarsa tana zuwa da ƙarfi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace: kuma babu ranar karewa, fama yabrahul bala'u bil abdi, bala'i bai rabuwa da bawa, jarabawa tana zuwa. Don jarabawar abin da yasa kake ganin kamar bata zuwa, saboda baka la'akari, samu jarabawa ne, rashi ma jarabawa ne. Allah yana jarabta bawa da samu da rashi. Wani a masa jarabawan da samu ya ta samu, ce kai wannan ai dan sa'a ne. Koko daga nan idan mutum yana samu, sai a ce ai matar da ya aura ta kware ce, ai da farar kafa ce, duk lalacewa zai yi, ba zai ci gaba ba. Kaga nan ma ba ci jarabawan ba ko? Samun ma jarabawa ne, in ji Allah. Allah zai mana jarabawa da alkhairi da sharri, fitna, kowannen su fitina ce gare mu. Hatta ya turkahu yamshi alal ardi wa ma alayhi khati'a, wanda anan malamai sun yi sharhi akai, sharhi mai yawan gaske game da hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala yake mana jarabawa a rayuwarmu, wanda shi ke tabbatar da gaskiyar imani. Saboda idan ka ci jarabawan, to kana cikin bayan Allah na kwarai. Idan baka ci jarabawa ba, to imanin ka ba gaskiya ba ne. wanda shine muhimmin abin da yasa Allah ya kawo halitta ta rayuwa din wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin alqur'ani yana cewa wato ya halicci mutuwa da rayuwa musamman saboda jarabawa ne gare mu kuma idan mun ci jarabawan to muna da sakamako mai kyau mai girma a wajen Allah subhanahu wataala Allah ka sa mu ci jarabawa da kake mana a rayuwarmu kuma Allah ka sassauta mana jarabawa kada ka jarabce mu da abin da zai raba mu da imani Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure Allah ya gafarta magabatan mu Allah subhanahu wataala ya hada mu da su a gidan aljanna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.